Kamar yadda bincike ya nuna, yayan gwamnan Bauchin mai suna Malam Adamu Muhammad, wanda aka fi sani da suna Yaya Adamu, wasu mutane ne dauke da bindiga suka yi jirar mikiya da misalin kana almuru suna ta harbe-harbe suka dauke shi. DSP Kamal Datti shine kakakin rundunar yan sandan jihar Bauchi. Ga abin da yake kan batun.
Mun samu labarin jiya ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare, inda muka samu rahoton cewa an sace shi. Wasu mutane mutum hudu suka zo da bindigogi irin AK-47 inda suka harbe-harbe, wasu ka dauke shi a wani shago da ke unguwar Jaki a cikin garin Bauchi. Haka muna bincike a kai. Yanzu ba za mu iya cewa ga wannan mutane ne suka sace shi ba, ko kuma makasudin faruwar haka. Shi yasa nace muna bincike, kuma insha Allah za a cece shi domin ya dawo cigaba da rayuwa da iyalinsa. Sannan su kuma wanda suka aikata wannan su fuskanci hukunci kamar yadda doka da tanada.
A gefe guda kuma, gwamnatin jihar Bauchin ta umarci wasu rukunan 'yan kasuwa da su rufe shagunansu a yunkurin da take yi don shawo kan yaduwar coronavirus. Muƙaddashin gwamnan jihar Bauchin Sanata Babu Tela ya bayyana hakan a taron da ya yi da manema labarai.
Kuma gwamnan jihar Bauchi don a daƙile wannan cuta kada ta yi nisa, don saboda mun ga to saboda haka ya ba da order cewa duka kasuwanninmu a cikin jiha za su rufe, banda gurin saida kayan abinci da kayan magunguna da supermarket, wato manyan shaguna da kuma gidan mai. Waɗannan su ne kawai za a bari a buɗe. Dole ne mu yi haƙurin kwana 10 kwana 14 don mu rayu, in ba haka ba za a yi kwana 10 ko 14 ba mu.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan dangane da wannan umarni da gwamnati ta bayar.
Ko sunana Bala Mai Kaji, shugaban kasuwar mu da lauraran cikin garin Bauchi. Mu a nan jihar Bauchi a matsayin mu na masu bin doka da oda, ina tabbatar maka mun biyo ɗinan dokoki, kuma mun karbe shi hannu biyu tunda mun san gwamnati ta yi ne domin kula da lafiyoyinmu.
Sunana dai Hamisu Ahmed, wanda aka fi sani da Sanile. Ni dai mai sana'an hannu ne. To wannan bayani da gwamnati ta sanar mu masu biyayya ne akan wannan abin da aka yi, tunda an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Mu muna ga ya kamata ta fadada wajen dokokin nan, kamar wajen da ake masha'a da ake sai da giya irin su club din nan, a ce sun fadada wannan dokan ta isa wannan wajen, saboda dai kawo sauki na sakamakon inda ake yawan mu'amala kai tsaye.
Abdulwahab Muhammad, Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.